Yan Ghana mazauna Najeriya sun bi sawun takwarorin su yan Ghana da ke zaune a kasar Ghana, inda suka bayyana ra'ayoyin su a game da mulkin shugaban kasar Ghana, a game da cikar shugaban kasar Ghana Nana Akufo-Addo kwanaki 100 da mulki.
Sunana Muhammadu Ahmad dan Tsoho.
Kai dan Ghana ne?
Ni kwarai kwarai haifin Ghana ne, daga Bako a farjin Ghana. Gaskiya na kaina na fito Ghana wata biyu kenan. Gaskiya kowa yana murna, ya hau mulki ana murna, amma gaskiya akwai sauran gyara. To ya iska mun da suke nan cikin gyara, ana cikin gyara. Wanda suke an gyara kuma ana cikin gyara.
Kamar mi da mi ne ake son a gyara?
Gyara titina akwai wanda suka gyare, wanda kuma hausin ba kuma ba ta gyara gyaran ba. Kuɗi ya darajar kuɗi ya fadi. Makarantu sun yi tsada, abinci na kara tashi, mu canji kamar shi amma can canji kamar wai ba kanta.
Ina kuke son shugaba Nana Akufo-Addo ya maida hankali a wajen gyara?
Kan magana ƴan kasuwa ya taimaka ma masu fatauci kasa da ƙarar manya. So a yi commercial business ya ce ya tabbata hannun masu shi kasa sa cigaba. Dole talaka ake rayuwa.
Sunana Sulaiman daga nan Najeriya a Ibadan Sabo.
Kai mutumin Ghana ne?
Ni mutumin Ghana ne.
Me zaka ce a game da kwanaki 100 da shugaban kasar Ghana Nana Akufo-Addo yayi akan karagar mulki?
To alhamdulillah, sai dai mu ce alhamdulillah game da kwanikan da yayi akan mulki. To amma akwai alkawari da suka yi wa cewa za su samu ma ƴan zango aike ayyukan yi. To kuma gaskiya mu har yanzu muna nan Najeriya muna samun labari bamu gani a kasa ba. To dan haka muna fatan da Allah ya kokarta yadda alkawari cewa zai samar mu ƴan zango aikin yi, a kokarta a samu mana da ayyukan yi a can Ghana, saboda ƴan zango su samu warwara su ma da kokari da suka bada goyon baya wurin zaben sa.
Sunana Malam Musa Kallon, sarkin ƴan Ghana a Sabo Ibadan a Najeriya, kuma sarkin Wangarawan Fari a Ghana.
Ya hake kallon kwanaki 100 na shugaban kasar Ghana Nana Akufo-Addo?
Kwanaki da yayi na kwana 100 da yayi a mulkin sa, alhamdulillah mun murna mun farin ciki, kuma mun ga akwai cigaba ciki harkokin Ghana. Muna ganin Ghana tana cigaba, kuma ƴan uwa dai suna bamu labari, ni din nan haka gobe zan tafi Ghana, suna bamu labari, kuma naje Ghana kwanakin baya a cikin mulkin sa, naga alhamdulillah yana kokari, saboda ya su alkaruluka kuma ya fara cikawa.
Ka gamsu da yanda yayi mulkin sa na kwanaki 100?
Alhamdulillah na gamsu da shi, kuma naji dadi kwarai da gaske.
Ko akwai wata shawara da zaka bashi yanzu?
Eh, shawara da zan bashi ni kamar wanda kwanaki 100 nan da yayi kokarin da yayi ya kara kokarin sa.
Wasu ƴan Ghana mazauna Najeriya kenan ke bayyana ra'ayoyinsu a game da cika kwanaki 100 da mulkin shugaban kasar Ghana Nana Akufo-Addo. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.